الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لساك هدوة أتكم ونن واتو أينهم مريتي نأيه اللاربة أدران الهميس يوشا تقوس لزم دران شا تركينا غواتن بقي واتن رجب Hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a wannan gari na Tabalot dake ainihin wato karkashin wannan jaha ta muta Agadez a jamhuriyar Niger wanda muke roƙon Allah ta'ala ya ƙara kare mana ita ya tsare mana ita ya tabbatar da zaman lafiya da lumana a cikin ta shugabanninmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya ba su gamdakatar da dacewa da daidai da aikata daidai da gudanar da daidai a cikin jagorancin su a kamar yanda dan uwa Malam Aliyu ya gabatar Allah ya ƙara mishi tawfiqi da thabati mun ba kunci wannan gari kamar yanda ainihin wato kusan mun zama yan garin Tabalot a yanzu insha Allah tare da ni akwai abokin tafiya na Malam Mansur Yaqub wanda muka yi wannan tattaki domin mu zo mu dasa daga inda ainihin wato muka tsaya a cikin karatun wannan littafi ko daura ta wannan littafi mai albarka littafin sharhi sunna na al-imam al-barbahari rahmatullahi ta'ala alayhi wanda a wancan karatuttuka da muka gudanar mun yi bayani kan waye shi al-barbahari da kuma abinda littafin nashi na sharhi sunna yake kumshe da shi na ilimin muka masu tsada wanda ilimi ne na sunna na aqida na manhaji na sanin tafarkin magabata a cikin gudanarwar addini inda zamu tashi faqara ta 45 ne sani ba ba nuska kala guda ce ba da ji shafi naku faqara kuna 35 naku safha ta 37 ko aiwa to nuskar dake hannun mafi yawancin mutane zai zama shafi na 37 a faqara ta 35 inda malam yake cewa wanda wannan zai zamanto ina tsammanin zaman mu na uku kenan a cikin karatun wannan littafi inda yake cewa wa alam annal hawamma wassiba'a والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى ولا يعملون بالميمكم لا يعلمون ولا يعملون مأمورة ولا يعلمون ولا يعملون أيوة زيفي mala yake cewa ka sani cewa lallai alhawam kwari alhamma shine kwaro mai dafi lallai kwari wassiba'a da namun daji irin su zaki su kyarkece su kura waddawabba da sauran dabbobi kamar al'an'am raquma da shanu da tumaki da awaki da sauran tsuntsaye kullaha gabaki dayan su نحو الذر والذباب والنمل كي هرتا مادا الذر كياشي دا اينيهن قدا da tururuwa kaga wadanda sune kusan asgharu khalqillah kullaha ma'mura dukkan su suna tafiya ne a bisa umarnin Allah duk abin da kaga sun yi a bisa zartarwa ta Allah subhanahu wata'ala gargashin wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin bai shafi mutum kadai ba bai shafi aljan kadai ba hatta dabbobi da kwari da tsuntsaye da ainihin wato sauran halittun Allah tabaraka wa ta'ala ma'muratun duk abin da suke yi a bisa umarnin Allah amma anan yana nufin al'amrul kauniyyu al'amari na kaddara kauniya ba ta kaddara shar'iyya ba in an ce abu wannan shar'i ne kenan yana da alaka da halal da haram amma an ce wannan kauni ne yana da alaka da ganin daman ubangiji la ya'maluna shay'an illa bi idhnillah fa abinda za su yi sai da izinin Allah cinnaka ya ci zan ma daye ta farma ihu ya kasa bacci da izinin Allah da Allah bai ga dama ba da bai cije shi ba kar kai ma uwa fada kace da baki aje shi nan gurin ba da cinnakan ai bai zo ya cije shi ba la taqul law anni fa'altu kaza la kana kaza fa inna law taftahu 'amala shaytan kaburin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka sake ka ce ai da nayi kaza da kaza ya faru law din nan tana ba ma shaydan dama ya kutsa ya sanya maka waswasi ya bata maka tauhidi ya bata maka tawakkali ya bata maka aqida so da ka duk abin da kaga sun yi da izinin Allah ne tabaraka wa ta'ala wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awwal ad-dahr wa ma lam yakun ma huwa ka'in ahsahu wa 'addahu 'adda ومن قال انه لا يعلم الا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم كسني ce yana daga cikin aqidar mu ta ahlus sunnati wal jamaa yin imani da cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahr Allah ya san duk abin da ya kasance tun daga farkon zamani tun daga farkon halitta Allah yana sanar da kowa yana sanar da komai wa ma lam yakun da ma abunda bai kasance ba abunda zai zo nan gaba ilimin Allah subhanahu wata'ala azalan wa abadan ba wani abu da zai boyu daga sanin Allah subhanahu wata'ala ma huwa ka'in ya san duk abunda zai faru nan gaba ahsahu wa 'addahu 'adda Allah ya kididdige shi ya lisabce shi lisabcewa ya san adadin duk wani motsi da duk wata wato ainihin duk wani numfashi da duk wani munshari da duk wata tafiya duk wani taku duk wata kalma da zaka furta ko wani zai furta ko wani tunani da wani zai yi ko duk abin da mutun zai Allah subhanahu wataala ya kididdige shi ya san motsi nawa zaka yi a duniya numfashi nawa zaka yi a duniya kalma nawa zaka faɗa a duniya sauti nawa zaka ji a kunnanka da a duniya dukkanin wani abin da ya shafi halitta rayuwarka sai ya ce wa man qala in kaga wannan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha sai ya ce kullu fi kitabin mubin babu wata halitta ad-dabbatu ma yadubu ala wajhi al-ard duk abin da yake takawa a saman kasa mutun aljan da dukkanin dabbobi faci allah subhanahu wata'ala shike rike da arzikin sa ya san gurin rayuwar su ta duniya da duk abin da za su gudanar kuma ya san makomar su ranar gobe alkiyama duka wannan yana cikin littafi wanda yake bayyananne kaurin da Allah ya faɗa cikin suratul hud alaihi salatu wassalam sai ya ce wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa ka'in duk wanda yace Allah ta'ala bai san komai ba sai abin da ya wuce da abin da ke faruwa a yanzu faqad kafara billahi al'azim wannan ya kafirce ma Allah mai girma kaga wannan qadariyya kenan wanda suke kore ma Allah subhanahu wataala ilimin abinda bawa zai aikata kafin ya aikata suka ce ya san dai duk abinda bawa yayi a baya ya san halin da bawa yake ciki a yanzu amma me zai yi anjima me zai yi gobe me zai fara da shi me zai fara da shi badi nan da shekara 10 zuwa tsufar shi zuwa rasuwar shi duka suka ce sai in lokacin yayi ne Allah yake sani wannan jingina na ƙasa ne ga Allah subhanahu wataala dan haka kafirci wanda wannan hulatul qadariya suke da wannan aqida kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin wato al-aqidatul wasiyya cewa ada an same su da yawa masu wannan ainihin wato aqidar irin su Ma'bad al-Juhani kenan da sauransu yace amma daga baya sai suka yi karanci sai dai waɗanda suke ganin ana jingina ma Allah alheri kadai amma in bawa ya aikata sharri sai su ce ba Allah ya kaddara mushi ba su ma dai waɗannan fatattu ne ba wani abu da bawa zai yi sai da ganin daman Allah subhanahu wataala amma ya bashi mashi'a ya bashi ganin dama ya bashi zabi akwai al-mashi'atu al-ikhtiyariyya faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ina fata an gane wannan malan yake cewa wala nikaha illa bi waliyyin wa shahidi 'adlin kunga kuma an shigo zancen fiqh ko dama an ce aqida ko an ce sunna ga wanda muka yi bayani ta hade komi al-islamu huwa sunna was sunnatu hiya al-islam da tun farko farkon littafin malam ya ambata mana haka za mu zo mu ji daga zancen ina ga Bishr ibn al-Harith rahmatullahi ta'ala alayh cewa musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci yanzu ne sai ga yana ta fada kunda mutane aqida kunda mutane tauhidi ba kwa karantar da fiqh ba kwa karantar da alwala ba ai duk cikin aqidar akwai wannan ai ba gashi ba sharhus sunna sunan littafin amma ga zancen aure sharhus sunna sunan littafin zaka ji zancen sallar gawa zaka ji kaza zaka ji kaza amma su ake kafara sanin wa zaka yi musallar dan wa zaka yi auren a bisa tsarin wa zaka gudanar da kasuwancin sannan sai a zo a koya maka sallah da azumi da auren da kaza domin kar ai wato bugi bagiro ka ai bawan bawan karatun dan kama kar kai asarar aqida da kuma fiqhun a tare gwara ka fara sanin aqida da tauhidi sannan wannan shine da'awar annabawa da Allah ya aika manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 10 a Makka ana ta fama kan tauhidi ana ta fama kan aqida da manhaji sai da aka yi mi'raji da shi a shekara ta 11 sannan aka shar'anta sallah sallan nan dai da take a'zamul ibadat to ita da kanta ba ta samun guri sai an samu shimfida ta tauhidi sai an samu natsuwar aqida a cikin zuciya sannan ne in mutun yayi sallar za ta zamanto karbabbiya a gurin Allah innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin malan yace wala nikaha illa bi waliyyin wa shahidi 'adlin babu aure yani la nikaha sahihan babu auren da zai zama ingantacce face sai da waliyi da shaidu guda biyu adilai waliyi na ainihin ita wacce za a aura kenan domin shi ango ba a ambatan waliyi sai dai ko a ce wakili ko shi ko wakili wato yana wakiltar wani ne ba yana jibinta shi bane daka akwai kuskuren da ake sai a ce ai ni ne alwalin wani gurin daurin auren shi a wakilin shi dai baka zama waliyin shi inda bawa ne shine sai mai gidan shi ya zamanto waliyin shi amma wanda yake hurru ne dane shi sai dai ya wakilta wani wakilci ne yayi saboda ainihin barin halal dan kunya amma in ya ga dama zai iya zura babbar riga ya je ya karbo kayan shi sai dai dan kar a dinga hararar shi ana kai wa'annan masu dogayen gemun fafasa da kunya to gudun haka sai ya ce to ya tura kanin mahaifin shi ya je ya amso mishi ina fata an gane wannan to ba a daurawa mace aure sai da waliyinta wanda wannan ijma'in musulmi ne in banda sabani da aka samu a mazhaba ta Hanafiya wanda suke ganin al-mar'atu ar-rashida macen da ta kasance ta mallaki hankalinta ta san ciwon kanta tana iya aurar da kanta ba tare da waliyi ba tare da wasu shurut da quyud da dawabit da suka kawo na cewa waliyin nata in yaga wanda ta aura ba kufinta bane zai iya soke aura zai iya bata shi amma maganin kada a yi kar a fara abinda sunna ta tabbatar shine ba a aurar da mace sai da waliyinta shi yasa Allah subhanahu wataala in zai yi bayani kan aure tsakanin namiji da mace sai ya nuna namijin shi yake yin aure ita kuma mace sai ya nuna aurar da ita ake yi wala tunkihul mushrikati wala tunkihul mushrikina hatta yu'min yace kar ku aura wa mushrikai diya mata har sai in mushrikan nan sun yi imani kaga bai ce kar mata su auri mushrikai sai yace kar ku aura musu amma gurin namiji sai yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kar ku aure mata mushrikai har sai sun yi imani haka ne yace wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, ku aurar da wanda ba su da aure daga cikin ku, ma'ana daga cikin diyan ku mata, shine wa ankihul ayama, domin al'ayim bi shafi namiji ba, mata ake nufi. To kaga kenan su mata aurar da su ake yi, shi kuma namiji yin aure yake yi. To saboda haka ba a aurawa mace wani face sai da izinin waliyinta, mahaifi ko wani wanda mahaifin ya wakilta, ko kuma wanda ya kasance madadin mahaifin idan babu mahaifinta, wanda ya kasance daga cikin asaba ɗinta mafi kusanci, cikin magadanta kamar a ce ammunta ko ainihin wato wanta ko kaninta ko ɗanta, duka waɗannan su za su aurar da ita. To ba a aurar da mace sai da wali. Wannan hadisi ne wanda ainihin wato ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a aurar da mace sai da wali, wanda asalin hadisin ainihin wato yana cikin sunan na Abi Dawuda da ainihin sunan na Imam Tirmidhi da Ibn Majah. To qarun wa shahidai adlin, sai kuma da shaidu guda biyu, shi wannan bai tabbata cikin sunan ba, amma ya zo a wata riwaya ta Ibn Hibban, ya zo a riwaya ta ainihin Ad-Darqutni cikin sunan din shi, ya zo a riwaya ta Al-Baihaqi cikin As-Sunanul Kabir ko As-Sunanul Kubra, wanda an yi sabani kan isnadin gurin tabbatar da ingancin shi ko akasin haka. Wannan ya sa ma malamai sai suka yi sabani gurin shin shaidu a gurin daurin aure sharadi ne ko ko ya kamata ne. Al-Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i sun tafi akan cewa sharadi ne sai da shaidu a cikin daurin aure. Shi kuma Al-Imam Malik da wata riwaya daga Ahmad sai suka ce a samun shaidu din ba sharadi bane amma abu ne mai kyau. Sai suka ce abin da yake sharadi shine izharul aqdi, da bayyana daurin auren. Ana iya haduwa tsakanin wakilin ango da waliyin amarya a daura aure ayi siga, amma sai ayi sanarwa cewa an daura auren wance da wani, dan kar tuhuma ta shiga tsakanin su. To amma sai mazhaba ta ainihin Hanafiya da Shafi'iyya suke ganin duk gudun wannan fito a zo a samu shaidu mana. Wannan yasa sai kaga ana son daura aure guraren da jama'a ke taruwa, masallaci ko wani abu makamancin haka. To daka a samu shaidin shi yafi, domin qarun wa shahidai adl, muhaddithul asr rahmatullahi ta'ala alayhi Imam al-Albani ya hassana wannan isnadin cewa ba a aure sai da wali da kuma shaidu guda biyu. Wa sadaqin, kuma ba a yin aure sai da sadaki, qalla aw kathura, sadakin nan kadan ne shi ko mai yawa. Haddade mafi wato karancin sadaki, wato mazhabar malikiya ta ambace shi. Al-Imam Malik yake ganin ba a yin sadaki da abin da yake kasa da rub'u dina, wanda shine haddi na wato miqdar na haddu sariqa, wanda in mutumin da ya saci abin da ya kai rub'u dinar za a yanke hannun shi. To sai yace ba za a aurar da mace ba sai in abin da aka bayar ya kai rub'u dina. Da rubu'u dinar ka iya kwatanta shi da kamar jika 50 ko wani abu makamancin haka. Amma kuma an samu cikin almajiran al-Imam Malik na kusa, kala su Ibn Wahab, Abdullah Ibn Wahab al-Misri rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in, ya mawa al-Imam Malik i'tiradi, ya nuna mai wannan qiyasin da yayi akwai fariqi a tsakani. Da haka hadisai ingantattu sun nuna ana iya daura aure da sadakin da bai kai wannan adadin ba, kamar hadisi dake cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhu wa arda, cewa wata baiwar Allah tazo annabi na cikin sahabbansa sallallahu alaihi wasallama a zauni, da tazo sai tace ya rasulullah inni qad wahabtu nafsi lak, na baka kyautar kaina. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya aure koda ainihin wato babu sadaki, mace ta bada kyauta gare shi shikenan a daura aure, irin yadda ake mawa malamai a ce sadaka ko amalan ka kawo sadaki. To shi kai ba annabi bane, kai magajin annabi ne cikin abubuwan da shari'a ta halatta maka ka karantar da al'umma, ka daura su akan tafarki da sauran su, ba duk karamar annabi sai ka labta ma kanka ba, tafi karfinka. To saboda haka Allah ta'ala ya ce wato ainihin imra'atun wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin, wannan Allah ya bashi wannan matsayi. Daka annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada an nazara ilaiha wa sawwaba, ya kalli matan nan sama da ƙasa. Ka san in zaka auri mace musulunci fa bai hana wani, ka san saboda wara'u da tsantseni diye shi in zata fita gurin saurayi wanda yazo neman auren ta sai ta sa hijabi da niqabi da safar hannu da ta kafa har da wani bakin luleti kan ma ya ga wace kalan kwaya ido gare ta, saboda tsantseni ahlut taqwa wal maghfira. To annabi cewa in kaga mace kana so ka aure ta ka ganta, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ka ya kalli matan nan off and down, ya kalle ta sama da ƙasa sai ya kau da kai. Mun san shi annabi karimi ne sallallahu alaihi wasallam, in abu bai burge shi ba baya kushewa ko da abinci ne. Zikai matarka za ta karkare ta kashe kanta, kila ma yadda ta yi ƙari cikin cefa nan ta ma girki da ka ɗanɗana ya kace ki dalla gafara ce, gishiri yayi yawa. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya buƙaci abu sai ya ci, in baya buƙata sai ya fidda hannun shi. Daka da ya kalle ta sai ya kau da kai. Ita ma faqihiya ce, mai ganewa ce, sai ta lura annabi sallallahu alaihi wasallam bai da buƙatar aurenta, sai ta ƙi tafiya kuma ta nemi guri sai ta yi zamanta. Tunda dai ba majalisi mai mutanen kirki kamar wannan guri, in babu shi din a samu dama-dama da ita a rufa ma juna asiri take so. Daka wani shi ma alaramma da ya waiga ya kalla ya kalla sai ya ce, ya rasulullah, in baka da bukata, dan ka wani ya riga shi, in baka da bukata ni ina so ni ina ciki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kawo sadaki sai a daura muku aure. Yaje ya buga ya buga ya ce ya dawo ba komai. Annabi ya ce, iltamis walau khataman min hadid, je ka nemo koda zoben karfe, zobe na karfe. Ai ina ga hannu dala 40 akwai ko, je ka nemo zobe koda na karfe ne ka kawo sadaki ya aura maka. Yaje ya buga ya buga, shi yasa ya ce yanzu fa akwai wadata ko bai samu ba. Ya dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akai haka so ɗaya so biyu har so uku, ce je ka nemo ko, yace kai sai dai mayafi na da nake lullufa da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, me za ta yi da mayafinka? Aka ce a raba biyu ba zai ishe ka ba, ba zai ishe ta ba. Shikenan bawan Allah nan ya dan yi shiru jin kadan, kwashe takalmin shi ya juya ita fa a hankali, a dan ya san dai dole sai an samu mafita. Ba a zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koma da khaybatul dhann, ka zo neman wani abu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ka tafi ranka a bace, ba zai yiwu ba. Ko baka samu abun ba sai an gaya maka abun da zai mantar da kai wancan abun da ka zo nema, saboda farin ciki. Ku duba yarinyar Hamza da aka yi fatuhi Makka, ta biyo annabi sallallahu alaihi wasallama tana ya am ya am, tana so a tafi da ita Madina. Sayyidina Ali sai ya maza ya kama hannunta sai ya mika ma Fatima ya ce, dunaki ibnata ammik, ka madiyar amminki mu tai gida mu za mu rike ta. Ja'far ya ce, a'a, ai ni ma diyar ammi ta ce, kuma kanwan mamanta ta ce matata, gidana gidanta ne. Zaid ibn Haritha ya ce, ai diyar dan uwana ne, tunda an hada abota tsakaninsu da Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi tun anan ma sai ya hakura, sai ya ci girma, ya ce ma wato ainihin Ali ibn Abi Talib, anta minni wa ana minka, kai nawa ne kuma ni ma na, kai na hannun dama na ne. To ka ko ya samu yarinyar ko kar ya samu dai ai bukata ta biya. Ya ce ma Ja'far, shabahta khalqi wa khuluqi, kana kama da ni a halaye na, kana kama da ni a kamannina. Ya ce ma Zaid ibn Haritha, anta akhuna wa maulana, kai dan uwanmu ne kuma dan gidanmu ne. Sai ya ce, to Ja'far ya dauke ta, saboda al-khalatu bi manzilatil umm. Amma kowa sai hankalin shi ya kwanta. Ka duba wanda ya fada wa matar shi da rana a watan Ramadana, yazo hankalin shi ya tashi ya ce, halaktu, annabi ya ce, ma ahlakak, me ya halaka ka? Karshe dai majalisin karshe da dariya aka buge. Ya ce ya fada wa matar shi gashi yana azumi da Ramadana, annabi ya ce, to sai me, baiwa za ka yanta ko bawa? Wallahi ba ni da shi. Ya ce za ka yi azumi 60 ko azumin wata biyu? Ya ce wallahi ba zan iya ba. Ya ce to za ka ci da miskini 60? Ya ce babu talaka irina a garin nan. Annabi shi kenan ya kyale shi. Nan take aka kawo sadaka daidai abinda za a ci da miskini 60, aka ce dauka ka je ka ci da miskini 60. Ya ce ala afqar minni, yace na ga tun daga dutsen farko na shiga bariyar din shiga zuwa bariyar din fita ba miskini irina. Annabi yayi dariya hatta badat nawajizu, yace to je wa at'im bihi ahlak, je ka ci da iyalanka. To wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam misalai irin gasunan sun fi shukin masaki, sun fi shurin masaki. To saboda haka wannan bawan Allah har ya tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai zo mana. Yazo yace wai baka haddace komai na Qur'ani? Yace na haddace sura kaza, na haddace sura, na haddace sura kaza. Yace ji zawwajtuka bima ma'aka min al-Qur'an, na aura maka aure da ita, kaje ka haddatar da ita al-Qur'ani. Tunda yadda ka iya karantawa an zahari qalbin ba da kallo ba, yace kwarai kuwa sai je ka koya mata shine sadakin. To kaga an ka fidda sadakin Ummu Sulaim da aka yi da musulunci da kalmar shahada, babu sadakin da yafi wannan. To saboda haka qalla aw kathura ana sadaki da shi. Wa man lam yakul lahu waliyun, wanda ba shi da waliyin da zai, wato wanda ba ta da waliyin da zai daura aurenta, ko ba wanda ba shi da walihi, fasultanu waliyu man la waliya lahu, shugaba shine waliyin wanda ba shi da wali. Wato kamar shugaba shine uba ga wanda ainihin wato ba shi da uban da zai ji kunci lamarin arman shi. Kamar macen da ta kasance duka asaba dinta misali ba sa raye, sai Allah ya kyauta an shiga wani yanayi na rasuwa ko wani hali na annoba, duk danginta maza sun mutu kuma aka zo zancan aurenta, to shugaba shine zai daura mata aure, shine a madadin iyayen nan nata. Wanda wannan hadisi ne ingantacce, yana cikin Abu Dauda, hadisin Ummu Aisha radiyallahu anha. Malaiti wa idha talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad harumat 'alayhi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra. Idan namiji ya saki matar shi saki uku, to ta haramta a gare shi, ba za ta taba komawa gare shi ba sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba, kuma sai ya zamanto aure sahihi, auren da aka yi shi da kyakkyawan niyya da niyyar zama, ba auren kunna wuta ba da suke ce mu auren kashe wuta, ko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi wato ainihin at-taisul musta'ab, kamar bunsuru wanda aka yi haya shi, shi da haka sunna ta kira shi. To wannan baya kashe wuta sai dai ya rura ta, to sai ta yi aure ingantacce mijin hatta ta yazuqa usailataki wa tazuqi usailata, to sannan in ya sake ta fala junaha ainihin wa fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an la an yuqima hududallah. Ana nufin saki uku daban-daban, ai daya daga baya a ƙara yin wani, sannan daga baya a ƙara yin wani, wannan shine babu sabani akai. Amma saki uku a dunkule cikin kalma daya ko a majalisi guda, wannan akwai sabani a masala. Amma kuma wato tambihi ga masu da'awa, ba mas'ala ce da ake katsalanda cikin ta ba. Eh, aka ce a tun daga shi nan abun da yake, akwai mas'ala da ta shafi alƙalanci. A wani garin in ka sake kace musu ba a, in akai saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne, in ba sa'a ba ka sha mari. To daka ana kallon masalih da dar'ul mafasid. Wala yace wa idha talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad harumat 'alayhi, mun karanta shi. Wala yahillu damumri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa yashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalath. Jinin mutum musulmi baya halatta a sarayar da shi face indai ya sheda ba abin bauta da gaskiya sai Allah, lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, bai halatta a kashe shi ba sai da ɗaya daga cikin halaye guda uku da ya aikata: zanin ba'da ihsan, wanda yayi zina bayan ya killace kanshi da aure, wato mutumin da ya taba yin aure sahihi ya zama muhsin sai aka kama shi yayi zina da wata, da ɗaya daga cikin abubuwa biyu da suke tabbatar da zinan namiji shine al-iqrar aw ash-shuhud, ko da kanshi yace yayi, indai ba yana da tabin hankali ko ya sha wani abu ba, to al-iqrar sayyidul adilla, in ya tabbatar to shikenan, ko kuma a samu shaidu guda hudu su kama shi kiri da muzu, to wannan za a ainihin wato jefe shi har ya mutu. Ita kuma mace ana gane ta yi zina da ɗayan abu uku ne ba biyu ba, ko dai al-iqrar ko ash-shuhud ko zuhurul haml, ya zamanto ta sheda da kanta ta yi kamar al-ghamidiyya, ko kuma a kama ta da shaidu guda hudu, ko kuma a ga ciki ya bayyana a gare ta ta inda baya ba yiwuwar cikin miji ya shiga gare ta. to wannan za a jefe su har su mutu idan hukuncin ya kai zuwa ga shugaba kenan aw murtaddin ba'da iman ko wanda ya ridda bayan yayi imani wanda ya kasance musulmi sai ya aikata daya daga cikin nawaqidul islam kamar wal iyad billahi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya kafurta ko malamai suka ce ko ya tuba sai an kashe shi saboda irin wannan musulmi ya bude ido ya ganshi akwai tashin hankali to ne sai a badda shi daga duniyar in ya tuba a matsayin haddi akai mushi ana fatan Allah ya yafe mushi alahiyar idan kuma bai tuba ba an kashe banza yawa da ya zaman to arni ko daya daga cikin abubuwan da ke sanya mutun ya bar musulunci kamar izgili wa alqur'ani ko wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw qatala nafsan mu'mina ko ya kashe ran mu'mini bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙi ba haƙi shine an-nafsu bin nafsi ko haƙi shine ya kasance ainihin wato shugaba ne ya mai haddi ko wani abu makamancin haka ya kashe ran mu'mini ba ghaira ba dalili to wannan fayuqtalu bihi sai a kashe shi saboda wannan domin an-nafsu bin nafsi kutiba alaikumul qisasu wa huwa kuruf kutiba alaikumul qisasu fil qatl daka wanda ya kashe za a kashe shi amma fa ba wai da an kashe ma dan uwa kai ma ka dau makami ka je ka kashe wancan ba a fauda ya mitsi da rikici za a haifar cikin al'umma sai ka kai hukuncin zuwa ga hukuma su ne za su bada damar waliyud dami ya dau fansa akan wanda aka kashe mushi wannan shi zai tabbatar da zaman lafiya akwai wani sahabi ya shigo fadar wani sarki sai ya tar da boka a fadar bokan nan sai ya sare kan wani mutumi sai ya maida shi dan rufa idan ya sare kan sai ya maida shi ka san ya tabbatar kenan wannan da shirka ne yake ko sahabun nan da hamasa ta kwashe shi sai ya zara takobi ya cire kan wannan bokan a gaban khalifa da labarin ya kai zuwa ga wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce akhba'a wa asaba abinda wancan sahabi yayi yayi daidai kuma yayi kuskure yayi kuskure saboda ba zai dau doka a hannu ba kenan yayi daidai saboda dama haddin boka a kashe shi hukuncin shi kenan to sadaka wanda ya bar musulunci yayi ridda za a kashe shi a matsayin kafiri in bai tuba ba amma akwai riddar da in ya tuba za a karbi tubar shi akwai riddar da in ya tuba za a yi fatan ta mai amfani a lahira shine in ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kashe shi bayan tubar shi wato haddi ne in an kashe shi kafin ya tuba an rage mugun iri ne ina fata an gane wannan to waɗannan abubuwan guda uku hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya tabbatar da su cewa la yahillu da mumri'in muslimin illa bi ihda thalath الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة حديث ne muttafaqun alai malamai sun tattauna kan an samu wasu dalilai da suke sa a kashe mutum wanda ba sa cikin wa'annan hukuku kamar mutumin da aka same shi yana amalu qaumil lut wal iyad billah namiji ya zakke wa namiji wannan da ijma'in wato ainihin malamai kashe shi za so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal-maf'ul bi wanda aka same shi yana wannan aiki za a kashe mai yi da wanda ake yi da shi idan da yarda shi ne ba karfi da yaji akai mai ba sa'annan wanda ya kasance jasus wanda yake leken asirin musulmi yana kai makafire shi ma ana kashe shi sa'annan wanda ya zakke ma dabba yayi lalata da dabba ana kashe shi shi da dabbar ina fata an gane ba a cinta sa'annan wato ainihin akwai hadisan da suka zo da wanda yayi zina da muharramashi shi ma ana kashe shi da wasu ne dalilai wanda sun kai guda 10 wanda suke sa a kashe mutum bayan wadancan guda 3 wanda al-hafiz ibnu hajar da al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhima sun yi bayani kan me ma'anar illa bi ihda thalathin din tunda kamar nafiyun da ithbatun ne dake fa'idantar da al-hasr wal qasr ya suka ce to wa'annan ukun su suke sa asasan a kashe mutum kai tsaye wa'incan kuma saboda wani dalili ne wadannan suna sa a nemo mutum a kashe shi wancan kuma sai in wato hukunci ya zo zuwa ga shugaba suka ce a duka lefukan da suke sa a kashe mutum sirri santu ne daga wa'annan ukun almuhim dai malamai sun karu juna sani akan wannan mas'ala malaiti wa masi wa dhalika fadamul muslimi ala al muslimi haramun abadan hatta taquma as-sa'a lifin da ba wannan ba to ka sani musulmi jinin shi ya haramta akan musulmi dan uwan shi har zuwa tashin alkiyama haramun ne ka kashe dan uwanka musulmi ko ka zubar da jinin sa a hijjatul wada'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe cikin taron sahabban sa mutum 110 abu yace a wani gari muke ciki suka yi shiru yace alaysatil balda ba garin makka bane suka ce kwarai kuwa a wani wata muke ciki suka yi shiru yace ba watan zulhijja bane suka ce kwarai kuwa yau wata rana ne suka yi shiru yace ba juma'a bace suka ce kwarai kuwa sai yace to ku sani inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha to yanda wannan garin ke da daraja da alfarma wannan yinin na juma'a yake da daraja da alfarma wannan ainihin wato wata na zulhijja yake da daraja da alfarma haka jinin musulmi da dukiyar shi da mutuncin shi kar ka sake ka keta mutuncin musulmi ko ka zubar da jinin shi ko ka ci dukiyar shi ba tare da haƙi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace farkon hisabin da za a yi mawa mutane a cikin lefukan da suke tsakanin su fid dima'i game da jini ne wana ya zubar da jinin wana wana ya kashe wana sai an yi wannan hisabin kafin a zo binciken dukiya ko kaza din mutane wa kullu shay'in amiya rabbul alamin wa kullu shay'in mimma awjaba Allahu alayhi alfana'a yafna duk abinda Allah ya wajabta mai karewa zai kare illa aljannata wan nara sai dai wuta da aljanna daga cikin falasifa ne akwai wanda suke da aqidar wuta da aljanna za ta kare ma wannan ba aqida ce ta musulmi ba sufaye da waɗanda suka kasance marasa adalci suka yi ma Ibn Taymiyyah sharrin cewa yana da wannan aqida wanda kuma mu mun ga alittattafan Ibn Taymiyyah martani ma yake akan masu wannan aqida ga duba cikin ta'arudul aqli wan naqli da cikin wato ainihin ar-raddu 'ala ainihin wato littafin shi na bayanu talbisil jahmiyya yayi martani akan masu wannan aqida ba aqida ce ta ahli sunna wal jamaa domin aljanna Allah ta'ala mun yi bayani a baya ya faɗi cewa khalidina fiha abada wato mu'minai kenan su ma kafirai an ce khalidina fiha abada labithina fiha ahqaba wal arsha wal kursiyya sa'annan da al arshi da kursiyyi suna nan wal lawha wal qalama was sura da ainihin alluna al lawhul mahfuz da alqalamin da yayi rubutu da ainihin as-sur qaho da akai ake za a yi busa a cikin sa akwai athar daga magabata da suka zo cewa su waɗannan ba sa karewa laysa yafna shay'un min hadha abada ba abunda zai kare cikin waɗannan har abada wallahu a'lam malaiti thumma yab'athu Allahu al-khalqa ala ma matu alayhi yawm al-qiyama sa'anna Allah zai tayar da halittu kan abunda suka mutu akan shirana al-qiyama akan halin da mutun ya mutu a wannan halin za a tayar da shi shi yasa mutumin da yake cikin tawafi taguwar shi ta kada shi ta taka wuyan shi ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in an wanke shi kar a rufe kan shi yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya za a tayar da shi ranar alqiyama yana labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik yana talbiya dan za a tayar da shi a halin da ya mutu to wanda ya mutu gidan rawa za a tayar da shi yana rawa ranar alqiyama kakkaso ka ga yanda za a yi da shi kuwa a wannan gurin zaka tashi kana rawa ka san da kai matsala to da ka kai kokarin saba ma kanka da aikin alkhairi kuma cikin ikon Allah man aisha ala halin mata alaiha duk wanda ya rayu akan wani hali da izinin Allah zai mutu akan shi in kaga akasin haka to akwai lauje cikin nadi ne daga mutum yana ta aikin alheri kusam ya mutu akan mummunan aiki to wannan aikin abincika ba dan Allah yake yi ba ko akwai wani mani'i da yasa Allah bai karba aikin ba lokacin da wani mutumi aka je yaki mutum ne wanda yake jarimi baya kyale wata tawaga ta kafirai sai ya bita ya barar da ita da aka dallafa an je ana hutawa sai sahabbai suke fira ai wani yafi kowa kokari ai wani kaza ka ai wani ba kakka so kaga irin jarumtar shi da kokarin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan mutane wani mutumin Madina yace da naji annabi ya faɗa qiyasan as-sadiqul masduqun yace da aka koma yaki sai na bu bayan wannan mutum duk inda ya bi in bi shi duk inda ya shiga dai ina bin shi yace karshe sai na tar da shi tsakanin mutum bakwai duk ya kashe su amma kan ya kashe su sun jijji mushi rauni mutumin nan shi ya kosa a cewa na yayi shahada kawai da aka yi shimfida takogun shi a ƙasa ya fada akan ta ya gigara ta a kirjin shi ya kashe kanshi daga sai wannan sahabin ya rugo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na shaida lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ya faru yace kaji kaji abin da ya faru sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to akwai wanda cikin bayin Allah suna yin aikin alkhairi a abin da ya bayyana ga mutane a ganin ido suna aiki ne na aljanna amma ba wato ba dan Allah suke yi ba Allah ta'ala ka kyautata karshen fa yuhasibuhum bima sha'a da haka sai Allah ta'ala ya musu hisabi da abin da ya ga dama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu tawagar suna aljanna wasu tawagar suna wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta wa yaqulu li sa'ir al khalq mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaba Allah zai ce ma sauran halittu wanda ba a halicce su dan su dawwama ba a ce ku kasance ƙasa ku zama turbaya kamar dabbobi wanda su ba za a kai su wuta ba ba za a kai su aljanna ba kamar yanda ibnu abi hatim ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato ce babu wata dabba ma'ana ba wata halitta da zata rage tsuntsu ne da yake yawo da ainihin fuffuken shi yake tashi da sauran halittu face Allah subhanahu wataala ya tara su wato yana nufin dabbobi yayi kisasi a tsakanin su ranar alkiyama har yake cewa hatta yuqtassa liljamma'i min dhati alqarni har sai amma dabbar da ta kasance ba ta da kaho an daukan mata fansa an rama mata abinda dabba mai kaho ta yi na tunkurinta karshe sai a ce ku kasance turbaya to shine an kafirai suka ga an maida dabbobi kasa sai su ce ya laitani kuntu turaba shi ma arne yace ina ma ni ma a maida ni kasa ha wa ni kai Allah ka tsare mu wal imanu bil qisas yawm al qiyamati bain al khalqi kullihim bani adam was sibai wal hawam hatta lid dharrati min adh dharra hatta ya'khudh Allah li ba'dihim min ba'd li ahli al jannati min ahli an nar wa ahli an nar min ahli al janna wa ahli al jannati ba'dihim min ba'd wa ahli an nar ba'dihim min ba'd mun yi imani cewa za a yi kisasi na ramuwa ranar al qiyama tsakanin dukkan halittu diyan adamu ne ko ainihin wato namun daji ne kwari ne masu dafi hatta tsakanin kiyashi da kiyashi cinnaka da cinnaka sauro da sauro inda wanda ya zalunci wani sai an biya mai haƙƙinsa ai babu adalci da ya wuce cikin hukuncin Allah annabi wato mala yace hatta ya'khudh Allahu li ba'dihim min ba'din har Allah ya biya masashin su haƙƙin da sashi ya ji musu li ahli aljannati min ahli aljanna in tsakanin yan aljanna ne za a yi kisasi a tsakanin su in tsakanin yan aljanna ne bayan an tsallake su radi annabi yace akwai wata kantara yana cikin bukhari da muslim akwai wata gada da za a ajiye su anan ne za a yafu juna ka san za a iya samun mutane biyu duka mutanen kirki ne amma ba sa shiri wata ta hado su kaman mata misali alaran ma ya saki mace wani alaran man yake waye ya awwala wasu hadisi ko mace yayi aiki da wasu hadisi ba ta awili bane as-sa'i 'ala al-armala haka yake ka abarta tana ta zawarci yaje ya arme ta shi kuma wancan alaran man na farko ya kasa fahimtar shi ya zama ba a ga maciji yana hararar sa ba su zama inuwa guda amma kuma kowa mutumin kirki kowa Allah ya taimaka ya tsallake zai tafi aljanna to rayuwar aljanna ba irin ta duniya bace a duniya ne za ka cikin gida guda ma tsakanin yan uwa wani da wani ba sa jituwa wance da wance kaga musamman tsakanin kishiyoyi dukkan su na kirki ne amma kuma tana jin haushin ina zaman zamana an auro mun wance an fahimci wannan ko ina kawai daga zuwanta tana ta haihuwar diya maza ko wani abu makamancin haka ba a raba dan adam da wannan raunin to annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo wannan gadar sai a yi sasanci a tsakanin su shine fadin Allah ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sudurin mutaqabilin duk wata kiyayya da duk wata adawa dake tsakanin zukatan musulmi yan aljanna sai Allah ya fudda ta za a shiga aljanna zuciyar ta space babu wani dauda ta a cikin zuciyar shine ai Mustafa Marad cikin nisa'un ahlul janna ko yake cewa ana kwatanta dan aljanna da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaga annabi tun yana dan shekara 2 3 4 aka mala'ika yazo ya tsaga kirjin shi ya fudda wannan tsokar raban shedan daga cikin zuciyarsa daka babu wanda zaka ga wato ainihin ya zauna da kowa lafiya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaro dan shekara 10 Anas dan Malik yace shekara 10 yayi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai hidima, amma Annabi bai taba ce mai kai me yasa kai kaza ba. Ba fa ana zancan jan kunne ko ranƙwashi ba ko harara, bai taba cewa me yasa ba kai kaza ba, me yasa na sa ka kaza ba kai ba, me yasa za ka yi mun banna kaza. Annabi bai taba ce mai ba. Ka auna yaro dan shekara 10 cikin ganiya kiriniya kenan fa. To babu zuciya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To da ka za a yi kisasi tsakanin yan aljanna, sa'annan yan wuta da yan aljanna, yan aljanna da yan wuta. Wani dan aljanna ne amma ya taba cutar da wani wanda shi dan wuta ne, za a bi mai haƙƙin shi, ko da haƙƙin ba zai sa wancan ya fito daga wuta ba, amma dai ba zai je wuta yana jin cewa wani dan aljanna ya cuce shi ba, ko wani dan wuta ya cutar da wani dan aljanna, kaga min babu aula. Sai an bi mai haƙƙin shi, ba zai shiga aljanna yana mai tambayo wani bashi a cikin wutar jahannama ba, sai an sallamu kowa, sai an kasa an kwashi an raba, kowa ya kwasa rabansa. Daga kakka saki wata alaka ta hada ka da wani bagwari Kirista ka cuce shi, an yi magana ka ce kafirin banza kafirin wofi, to kai ma wallahi musulmin banza ne musulmin wofi, baka zama arne ba tabbas, baka yi ridda ba, amma wallahi Allah sai ya bi mai haƙƙinsa. Allah ba azzalumin bawa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma shi zai mai amoka ake cewa ko shi zai mai lauya, sai an kwato mu arnan nan haƙƙin shi. Man adha zimmiyan fa ana hajijuhu yawm alqiyama, duk wanda ya cutar da kafirin amana wanda ba yaki ake yi da shi ba, Annabi yace ni ne zan zamanto lauyan shi ranar gobe alqiyama, zan kwato mai haƙƙin sa. Koda fa ba za a kai shi aljanna ba shi ba ita, to amma kaga a banza sai kai asaran ladarka, ka sa kila in firdausi aka yi niyyar kai ka a maido ka ƙasa, ko kuma dan tada ma hankali tukun kafin ka shiga aljannar. So da haka ka zauna da kowa lafiya, ka cuta kowa. Allah sai da ya fara haramta ma kanshi zalunci, sannan ya haramta ma al'umma. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hakan nan yan aljanna tsakaninsu, yan wuta tsakaninsu, sai an biya kowa. Wannan hadisi ne da ke cikin al-Bukhari, al-Adab al-Mufrad na al-Imam al-Bukhari. Bukhari ya kawo shi ta'liqan, al-Maqdisi ya kawo shi cikin al-Harith al-Mukhtara, Imam al-Albani ya inganta shi cikin Dhilalul Janna. Cewa babu wani dan aljanna da zai shiga aljanna al-halin akwai wani haƙƙin shi gurin wani dan wuta sai Allah ya maida mishi. Hakan nan bil-aks. Malam yake cewa wa ikhlasul amali lillah, da daga cikin aqidar mu yin aikin ibada dan Allah. Kar ka sake ka sanya rabo ga wani makhluki a cikin bautar Allah. Duk abinda zaka yi na bautar Allah, umarnin da Allah ya yi wa manzon Allah, qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu din. Allah ya ce ka ce musu an umarce ni in bauta ma Allah ina mai tsarkake mushi addini. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. با امرتي كو واتو اهل الكتاب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. با امرتي سو ده كومي با همو من شغا تيكي فاتي سو بوتا ما الله سنا ماسو تسركي مسا الدين زلل صغران الدين كر احد الله ده كوا با ريا با يي دان ونن الله دك ابن ده زكاي نا عباده كاي دان الله. Wanda ikhlasul amali lillah, hadisai ga sunan ayoyi, ga hadisan annabi, innamal a'malu binniyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Annabi yace duk abinda na fuje muku tsoro shine karamar shirka. Aka ce menene? Yace riya, mutun yayi aiki dan wani. Ranar al-qiyama za a ce idhhabu ila alladhina tura'una lahum, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, aw tura'unahum, ku tafi gurin wanda kuke yin aikin dan su gani su biya ku. Yawma yafiru almar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Duk wanda ka gani akwai abin da ya tasa a gaba ba ta kai yake ba, wanda ya alherin ma bai iya sauraron ka ballantana. Saboda haka kai aikin ka dan Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathatun, ko thalathu khisalin la yughillu alaihinna qalbu muslim, wasu abubuwa guda uku ba
ba sa haduwa a cikin zuciyar musulmi tare da munafunci ko yaudara. In dai mutun na da su, Allah zai amintar da shi daga yaudara, zai amintar da shi daga munafunci.
Yace ikhlasul amali lillah,
tsarkake aiki dan Allah.
Wan nasihatu li wulatil amri,
da zama lafiya da shugabanni, shugabannin da Allah ya daura akan ku, ku musu fatan alkhairi, ku zauna lafiya da su, ku sauke haƙƙin da ke kanku nasu. Yace wa luzumul jama'a, da luzumtar jama'a ta ahli sunna wal jama'a. Karka zan munafiki yau dariqa dariqa, gobe sufanci sufanci, jibu tabligi tabligi, ga a ka tsaya kaifi daya a sanka akan sunnar kamala, sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai ce fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim, addu'a da ibadar da ahli sunna suke ita take ja musu kariya, take tare su daga duk wani hari da makircin da ake nufin su da shi. Masu fassara suka ce ana nufin addu'a ta ahli sunna ba wasan su ba. Ka zama mai ikhlasi. War ridha bi qada'illah, da yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka yarda duk abin da Allah ya hukunta, wannan abin shine daidai, domin Allah hakimun ne, yad'ul ashiya'a fi mawadhi'iha al-la'iqa, duk abin da Allah ya ajiye to daidai da inda ya dace da shi ne, ba a mai gyara, ba a ainihin cewa da kaza yayi. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ka yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala, yana cikin rukunin imani. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ko me dadi ne ko mara dadi ne. Dan Aisha tace idan alheri ya samu annabi sai yace alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. In aka san haka ne sai yace alhamdulillahi ala kulli hal, muna godiya ga Allah a bisa kowane hali, duk halin da ka tsanci kanka ka gode ma Allah, Allah ya tausaya maka a hakan. Akwai halin da yafi wannan muni. Yanzu ina tsammanin jiya, a shekaran jiya, wani bawan Allah muna zaune, sai ƙara muka ji mota ce babba ta zo wucewa. To yayi irin gare din nan, shi mai motan bai ma lura da motan ba. To da motar ya ga ta tunkaro shi, ya ɗauke ƙafar shi, amma da ta kama motan sai da ta ja shi, yana jan motan, motan na jan motan. Da aka aini muka zo gurin, da jantin da resuwar me yake da suna a muksar da wani, duk sun nade sun harde, amma shi fada yake nema ya. Nace ikon Allah, kanzu baka tunanin da kafar kace ta shiga wannan waqi'ar, a wani hali zaka tsinci kanka? Ayyar wannan sai kai ma Allah godiya. Ba mamaki asalin kaddarar kaurinka ta nufa sakamakon addu'a ko wani aiki na kwarai da kai, sai Allah ya sassauta maka, sai ya tsaya kan motanka. Wani fata kalmi zai siya ya tsinke kaga yana ta fushi, kila kafa ce da za ta guntule, sai aka maida shi iya takalminka. Ai abunka ma Allah godiya ne. Ko yadda jika biyar kaga baya amsa sallama, yana ta huci shi kadai kamar fulawa ta jis, yana ta kumbura, yana cika, yana batsewa. Ba mamaki da rayuwar shi ce za ta shiga cikin wani tagayyara da duk abinda Allah ya kaddara, ka yarda da wannan hukuncin na Allah. Ka samu imani na lada ta imani, sannan kuma Allah sai ya maye maka da abin da yafi shi, sai ya maye maka da abin alƙawari ne, kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ita illa akhlafa Allahu lahu khairan minha. Duk abin da ka rasa an kai wannan addu'ar da kyakkyawan niyya, sai Allah ya musanya ma da abin da yafi shi. Shine Ummu Salama ta ji hadisin annanan, sai mijinta Abu Salama ya rasu, tace to yanzu Abu Salama ita bata tunanin wai annabi ya aure ta, gani take ba ta kai ba. Tace yanzu cikin sahabbai da za su iya aure ni wai kai Abu Salama, dan ka san ita mace in tana ganin akwai wanda yafi ka fa baka aure ba. An gane ko matarka kullun ya zama kafu kowa, yawa sai bon. To da ka sai take ganin, tace awwalu baitin hajara ma'a ahlihi, farkon mutumin da ya hijira da shi da matan shi da ƴaƴan shi duka gaba ɗaya ya tattara yayin Madina, yau ya bar duniya dawa Allah zai musanya mun. Sai tace to amma dai ai maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam. Sai ta yi imani, ta yi addu'a, ta fada, ta zura masa sarautar Allah ido, sai annabi ya aiko ana son, yana son ta da aure. To ka san mata ai sai an dan yi filin ko? Sai tace a to ai matsala gashi ni na tsufa sosai, me zai yi da ni, ga yara ina da, ga zafin kishi. Rasulullahi ya ce ku ce mata na girme ta. To zancen tsufa ai na girme ta, diya kuma Allah zai kawo abin da za a rike su rike su kishi kuma ma roki Allah ya sassauta mata kenan sai aka daura aure to wallahi addu'a kuma kaka ce bari in gwada Allah kaka ce bari in yi dai mu gani bari mu gwada a kai yadda tun daga wallahi akwai ka san akwai abin da harshen ka ne bai fada ba amma lisanul hal din ka ya furta wani gwada Allah yake ce bari dai wata sadaka zai iya gani ko ya samu da yawa ko bari dai in dai ba da to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ko addu'a zakai ka sakankance Allah zai amsa i'lamu annahu la yaqbalu Allahu du'aan min qalbin ghafilillah nabi ya ce Allah baya karban addu'a daga zuciyar da take gafalalle mai rafkana in zakai kai da kyakkyawan niyya ma zaka ga sakamako wallahi daga gurin Allah baka ga ba mai zuma mun sha ba da labarin shi annabi ya ce kadaba batnu akhik tunda Allah ya ce zuma na magani tana yi karshe kuma tayi maganin ba kam ne yayi ya ga ana nema abun ganshi eh zaki yake ta soye ta gabza wasabru ala hukmillah da yin hakuri akan hukuncin Allah in ka ji an ce hakuri to fa yana da daci shi yasa Allah ya ce wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hazzin adhim ba wanda ake kimtsa mu hakuri sai mai babban rabo sai mai personality a gurin Allah wanda matsayin shi na daban ne sai Allah ya sa ya zama mai hakuri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba ba wani kyauta mai fadi mai albarka irin hakuri ba yanzu wani kila bai taba roƙon Allah ya bashi hakuri ba dan bai san fa'idar hakurin ba wannan duniyar in baka da hakuri to ka ci ka shiga tashin hankali tunda dole sai ka shiga masifa dole sai ka shiga matsala dole sai an jarabce ka dole sai ka hada da bacin rai me zai sanya ya rayuwarka shine hakuri shine gishirin rayuwar duniya Allah ta'ala yace wattabi' ma yuha ilayka min rabbika ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin cikin ra'ad yace ka ba abinda akai maka wahayi na dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka yi hakuri har sai hukuncin Allah ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai yi hakuri wanda ba wanda ya kai shi hakuri wata rana wucewa ya zo yi sai ga wata mata jikin kabari tana ta kuka sai ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ko daga kai ta yi ta ga wane ne ba ta ce ilaika anni innaka lam tusab bi musibati kada Allah can ce ka bani guri wata san wata tabo ba ba kai dana ne fa ya mutu kai dan ba dan ka bani wane ne wane sai na biye gaba can sai aka zo aka ce ke kin shiga uku kin san wa kika matsiwa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tace na bani lalala ta ruga sai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da taje ko mai gadi babu ta shiga ya rasulullah dan girman Allah dan Allah ta fa yace ke as innama as-sabru inda sadamatil ula ai hakuri da zaran musiba ta faru nan take kai hakuri shine hakuri ma'anar shi biyu ne ko dai yana nufin ke ni tun dazuma na hakura ko kuma a toke yanzu ai hakurin bai yi amfani ba da san da aka ce ki ji tsoron Allah kika yi hakuri da kin samu ladan wanda ladan masu hakuri innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab wal imanu bima qala Allahu azza wa jalla da yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa duk abin da ya zo daga Allah in dai Allah ya faɗa kawai kai imani da shi in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai imani da shi ka gane baka gane ba amma dai gaskiya ce eh innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin wal imanu bi aqdarillahi kulliha da yin imani da dukkan kaddara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala gobara ce akai mutuwa ce akai rashin lafiya ne akai Allah ne ya kaddara qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala dama shi Allah abun da ya ga dama shi yake aikata khairiha wa sharriha kaddaran nan ta alheri ce ko ta sharri hulwiha wa murriha me zaki ce ko me daci ce alhulwul ma'nawi wal murrul ma'nawi zaki na ma'ana da daci na ma'ana yanzu a ci riba ka sa ka ganka guja guja ka kai zabe gidanka ai ka san kaddaran mai zaki ce ko ko ka taho a saman hanya mota ta yi fan ku kwana 1 da rabi kuna wahala duk kilo 7 sai kun ci taya ai ka san mai daci ce to mumini duka yanda yake fata yake godiya ga Allah a waccan ribar da yaci haka zai yi hakuri a wannan asarar ko wannan jarabawar da ya fada bai san cikin biyun wanne ne zai kusantar da shi zuwa ga Allah ba bai san cikin biyun wanne ne Allah ya karba ba wanne ne zai samu lada da falala a gurin Allah subhanahu wataala da shi ba to duka kai imani duk da cewa babul ladabi in wani abu ya same ka baka jingina ma Allah wannan sharrin a gurin addu'a kace ya Allah ka daura mun ciwo ka yaye mun a sai dai kace ya Allah ciwo ya same ni ka yaye mun amma ciwon bai same ka ba sai da izinin wa saboda wa sharru laysa ilayka annabi yace alkhairu kulluhu biyadayka duk alheri yana hannunka ya Allah wa sharru laysa ilayka amma sharri ba a jingina maka shi duk da bai faru ba sai da ganin daman Allah amma ababul ladabi ku duba annabi Ibrahim cewa allazi huwa yut'imuni wa yasqin kaga da yake alheri Allah shike ciyar da ni shi yake shayar da ni sai ce wa idza maridtu bai ce wa idza amradani ba sai ce wa idza maridtu innai rashin lafiya fa huwa yashfini shi yake warkar da ni ai waraka alheri ne sai jingina ta ga Allah kai tsaye annabi ayyub da ba shi da lafiya cewa anni massani shaytanu binusbin wa adab yace shedan ya duk sharri tattara ka mika ma shedan tunda shi ya sayi ma kanshi yace shedan ya jefe ni da wahala da ainihin wato azaba da cuta a wani guri yace anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin to ba a jingina ma Allah sharri amma sharrin nan ya faru ne da kaddarawar Allah me yasa ba za a jingina ma Allah ba domin shi a cikin hukuncin Allah da ya kaddara ai mutuwar ko ya kaddara ai rashin lafiyar ko ya kaddara ai asarar akwai alkhairi a ciki ga mai imani in aka ma mutuwan nan sai kai hakuri za ta zamanto alkhairi gare ka ya zamanto alheri ga mamacin ya zamanto alheri ga wanda aka yi ma rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun liyan shi biyu uku su rasu suna kananu ba su balaga ba in yayi hakuri ba shi da wani sakamako sai aljanna yace wannan liyan za su kama hannun shi su kai shi aljanna la tamassuhu an-naru illa tahillatul qasam tahillatul qasam ba zai taba shiga wuta ba wuta ba za ta rabe shi ba sai dai rantsuwan nan nawa in minkum illa wariduha ya ketare ya wuce aljanna ya'yan su a ce musu ku tafi aljanna su ce baban mu muke jira maman mu muke jira kuma a ba su dama saboda yayi hakuri wata musiba ta samu musulmi hatta kaya da zai taka in yayi hakuri lada za a rubuta mishi to kaga wannan ba za a ce Allah ya nufe shi da sharri ba ko a Allah ya kaddara mishi sharri amma in yayi hakuri zai zama alkhairi gare shi haka annabi yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa la yakunu dhalika illa lil mu'min idha asabathu sarra'u shakara fa kana khayran la wa idha asabathu darra'u sabara fa kana khayran la lamarun mu'mini abun mamaki duk abun da ya same shi alheri yake zama in alheri ne ya gode ma Allah idan abun sharri ne ya same shi yayi hakuri sai ya zama alkhairi gare shi shi yasa ai annabi ayyub Allah ya ce inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab ya samu kusanci zuwa ga Allah kuma abinda zai taimake ka abinda zai sa ka zama mai hakuri shine ka san wannan musiba ba za ta dawoma ba ba abinda zai dawoma na jin dadi ko wahala ko kaza a lokaci ne zai wuce kuma rashin hakurin ka ba zai sa ya wuce din ba to da kai hakurin ba lada hakurin dole ko har kai hakuri mai dalili kai hakuri mai dalili shi yasa malamai suke cewa cikin nau'ukan hakuri guda uku as-sabru ala ta'ati Allah as-sabru an ma'siyati Allah as-sabru ala aqdari Allah al-mu'lima wanda yake ma bai da ainihin wato fadi sosai bai da daraja sosai shine hakuri kan musiba saboda shi baka da ikhtiyari amma hakurin ka zo kai sallah in kaga da mai kana iya kai zaman ka sai dan ka ji tsoron ka a cakuda ka ko a lahira kai hakurin barin saban Allah duka sun fi wahala akan yin hakuri a lokacin da musiba ta same ka domin in danka ya mutu ko matarka ta mutu sai kai ta haya gaga kai zai dawo daga kabarin shi ba zai dawo amma aka ce zo kai sallah kaga dama ka ce ba za ka yi ba sai Abu Jahl sun ki ka faɗi kalmar shahada kaga dama ka ce ba za ka yi amalu ma shi'tum ai ga fili ga mai doki amma inni bima ta'maluna basir ka bar saban Allah in kaga dama ka je ka boye kai kayanka wani ma appeal yake yi ba ga yanzu ba muna gani a social media wani har izgili yake wa malamai yake mawa ba komi akwai Allah inna rabbaka labil mirsad to amma hakuri gurin barin gurin dan daukar dangana yayin musiba shi baka da zabi ko ka hakura ko kar ka hakura abin da ya faru to kaga gwara ka hakura din mu wannan shine sai yake cewa wal imanu bi aqdalillahi kulliha khairiha wa sharriha ko wannan hadisin jibril hulwiha wa murriha yazo a wata riwaya ta ibnu hibban yin hakuri da ainihin wato kaddara wadda take mai zaki ko mara zaki ko mai dace mu je gaba na'am na'am